is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Mukiri. Gwamnatin Isra'ila ta saki wani faifan bidiyo da ta ce ya nuna shigar da kayayyakin jin kai na farko a arewacin Gaza ta wata sabuwar hanyar da aka buɗe. A wani sakon da aka kafe ta dandalin X, wato kafar sada zumunta da a baya ake kira Twitter na hukumar shirya ayyukan gwamnatin Isra'ila akan ƴan ta'adda ta koga a takaice, ya nuna bidiyon da ta ce motocin da kon kaya suna shiga da kayayyakin jin kai a Gaza da yammacin ranakun Alhamis da Juma'a. A wannan sakon na Kogats, wanda ke kula da kayayyakin jin kai zuwa cikin Gaza, ta ce manyan motocin dakon kaya 213 ne ta tantance su, kuma tuni suka ketara zuwa cikin Gaza. Sanarwar ta ce hukumomin tsaro da ma'aikatan sojan Isra'ila da ke kan iyaka sun yi wa motocin dakon kayan binciken kwakwaba kan iyakar Karim Shalom, kana sojojin Isra'ila suka musu rakiya. A jiya Juma'a ne kuma shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da wani gargaɗi da kakkausar lafazi ga Iran a daidai lokacin da duniya ke jajircewa kanta Iran ta ɗauki fansa daidai da wani mummunan hari da Isra'ila ta kai a harabar ofishin jakadancinta da ke Damascus. Karkuyi, Biden yana faɗa wa manema labarai biyo bayan jawabi a wani bukin manufofin cikin gida wanda aka gudanar a birnin New York. Mun dukufa wajen kare Isra'ila, in ji shugaban na Amurka yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai. Za mu goyi bayan Isra'ila, za mu taimaka wurin kare Isra'ila, kuma Iran ba za ta yi nasara ba. Kalaman na Biden sun biyo bayan irin wannan furici na goyon baya da manyan jami'an tsaron Amurka da na diplomasiya a cikin 'yan kwanakin nan suka gabatar, kuma kalaman suna zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Amurka suka ɗauki matakin tabbatar da tankiyar tsakanin Isra'ila da Iran bata mamaye yankin gabas da tsakiya baki ɗaya ba. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu sassan kasar Kenya ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 13, kada ya raba wasu 15,000 da muhallansu a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da hasashen yanayi ke gargaɗi cewa akwai yiwuwar samun ruwan sama mai yawa har zuwa watan Yuni. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ambato bayanan kungiyar agaji ta Red Cross ta kasar Kenya cewa a shekaran jiya Alhamis kusan mutane 20,000 ne lamarin ya shafa. Hakan ya hada da kimanin mutane 15,000 da suka rasa matsugunan su sakamakon ruwan saman kaban da bakin ƙwarya da ambaliyar ruwa a fadin kasar tun farkon damina a tsakiyar watan Maris. Kasar ta gabashin Afirka ta rasa dubban mutane da ambaliya ta kashe a lokacin damina a shekarun baya, galibi a yankunan da ke kusa da tafki da magudanan ruwa zuwa manyan koguna. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A jiya Juma'a, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci Majalisar Dokokin Jihar Arizona su gaggauta gyara hukuncin da kotun kolin jihar ta yanki, wanda ya baiwa masu gabatar da ƙarar damar aiwatar da dokar da ta kusa haramta zubar da ciki, wanda ya ayyana matakin wuce gona da iri. Trump ya yi ta bayyana alfaharinsa a kan rawar da ya taka wurin kashe dokar ƙasa da ta ba da 'yancin zubar da ciki, inda ya naɗa alƙalan kotun koli guda uku masu ra'ayin mazanjiya a lokacin mulkinsa na wa'adi ɗaya. Duk da haka, sakonsa bayan hukuncin Arizona cewa haramcin kundin tsarin mulki na tun shekarar 1864 ne, ya nuna gwagwarmayar da yake yi don kawar da abin da ya zama makamin siyasa ga 'yan Democrat. Kalaman nasa na jiya na zuwa ne sa'o'i kafin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi magana game da 'yancin zubar da ciki a birnin Tucson na jihar Arizona. Shugaba Joe Biden da abokansa sun zargi Trump da yunkurin daƙile hanyoyin zubar da ciki, kuma batun ya zama wani babban kalubale ga tsohon shugaban a ɗaya daga cikin jihohin marasa tabbas wurin yanke hukunci a zaben watan Nuwamba. A ƙarshe, ‘yan sanda a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan sun faɗa a jiya Juma’a cewa mayakan ‘yan aware sun tare wata babbar hanyar ƙasar da ta haɗa ƙasar da Iran, inda suka yi garkuwa da matafiya 11, sa’annan suka harbe su har lahira.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Lafiya kalau ya New York an yi sallah lafiya nace na gomma sallah sai binni
abba ana batu
nace sai binni kai buku kawai daga an tashi sallah sai ka kama hanya sai
ai da dai sallah na Maryland ban ji daɗi bane saboda da aka ce zamu hadu a parkin da zamu yi wannan taro da muka je inda mukan taro haka a yi liyafa da sauran a haɗu da juna da abokan arziki da aka daɗe ba a ga juna ba daga irin mutanen da aka zo sai ce to wannan yanzu aka fara zuwa dukkan mu kenan ai ba zan saki sallah ta Marla da kuma ba
to amma ba
ka ga nan ka zo New York
so a New York din daga an tashi sallar Idi ne kuke haɗuwa ko kuma koma wata rana kuke sawa daban kamar yadda ake
nan a IP nan inda ake Idi in kafin ma a zo a yi sallar Idi wato shayi da za a zo da shi a gurin da salak da buruji da wainar kwai da sardi
ka dena ta ga mutane kwadai
wannan abin da nake gayyata ce kai da kake so kai baka buri sai ka garzi ya ki
to ne da nake kusa ai ban gani a kasa ba
eh to ai baki gani ba ma san da ni din ba baki gani ba sai kin gani zaki gani a kasa so sai ku
a sai ana warbar da
ni ba hada ba tun kisa tun kafin da ake ta yi ayi sallah kuma nan filin taron da mai kawo dukuri da mai kawo akwai yarbawa ɗan Najeriya su kawo amala ga masu shinkafa da wake wace din nan da
kike oh rishi wace na Ghana
eh
nace to ai abin da yasa ake tare kaga to wannan ai bayan sallan ne ake yi
eh
amma ko wancan da yake ana hadawa duk wanda yazo masallaci da shi za a yi kuma kowa wannan ranan baya fasa ma
dai kwarai kwa
dole
kuma ana fito wajoji daban-daban ne fa ana zuwa nan New York din nan fa yadda kika san za a je gida haka ake yi kuma a je New York
to wata ran sai na zo na kashi kurkuta ido kenan kace in ga aikin yan jarida zo in gani
sosai kuwa
dan ni ma ba da labari
gaskiya
to Allah ya maimaita mana Allah ya sa ya nuna mana ta badin badalin kamar yadda ake faɗa
kenan amin summa amin gaskiya
eh to Allah kuma ba da ladan ibada waɗanda masu sauraron mu ma'abotan wannan shirin da ba za mu iya gaidawa ba kallilan da muka samu a gaishe da bakin su amma sauran dukkan waɗanda ba za mu iya ambatan su ba ko waɗanda ba su samu shiga shirin ba muna musu fata alheri
eh da kuma barka da sallah
muna musu barka da sallah ba shi daya
yawa
yawa to bari mu yi ka gaisuwa Alina tunda dai sabo aka ce ko
haka ne turkin wawa
yawa to bari mu yi ka gaisuwa sallah ga Hajiya Fatima Juma Abdul Aziz Malumfashi uwar gandun gunduma rigasa da aminiyarta Hajiya Mamman Wusasu Zaria sai kuma Hajiya Mahu Abdul Aziz Malumfashi da Hajiya Juma Sani Katsina da Hajiya Jummai Muhammad Ibrahim da kuma Hajiya Ajuji gidan Dutse Kawo Kaduna to ka bari tsaya haka dan aka ci ko ni kike ka baka gama kasuwa kar ni mata ni ma kwaso rigima
gaskiya to ga kuma wannan gaisuwa ce ta barka da sallah da ta fito daga Alhassan Abubakar mai fato bebeji a Yalwa Kumati yace ina gaida aminin sa wato Alhaji Baban Farai dan daga birnin Abuja da matarsa Hajiya Safiya da ƴaƴansa Karami da Mama Ruki sai kuma kanin shi Alhaji Rufa'i da matarsa Umman Faila sannan kuma yace ina gaida Alhaji Rauf da matarsa Hajiya Umman Wata yace ina gaida Alhaji Sarajo da Alhaji Mummuni Mofi da baki da ƴan majalisar Babu Salam a Yalwa Kumasi
da fata an yi sallah lafiya
amin
to baba yayin da muke taya ƴan uwa da abokan arziki murnar sallah da muna musu barka da sallah kuma muna mika gaisuwar ta'aziya ga masu wasan fina-finai na Najeriya Kanihu masana'antar
haka ne jama Saratu Gidato da aka fi sani da taso
haka to muna mika gaisuwar ta'aziya ta a bari buce da sashen Hausa baki daya ga ƴan uwa da abokan arziki da kuma abokan aiki baki daya Allah ya sa ta huta
amin summa amin
Allah ya ramce ta Allah kuma ya kyautata
na amin amin summa amin amin summa amin
sallah ki na bari ya huce ta gini
dan haka
ba kalilan da suka samu tuntuban mu ba su damar ni ka gaishe gaishen sallah wannan rana
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder a kasuwar kawo Kaduna Nigeria da farko zan yi gaisuwa da jinjina ta fatan alkhairi ga mai martaba sarkin Kano mai martaba Amina Ado Bayero zan zo kasar Zazzau zan yi gaisuwa ga sarkin Zazzau Ahmad Muhammad Nuba Malli Allah ya sa an yi sallah lafiya idan kuma ragun dumata ta kawo zan yi gaisuwa ta musamman ga mai martaba Sanma Kuyan Zazzau hakimin kawo sai kuma ina gaisuwa ga sarkin Garo magajin garin Garo Alhaji Yusuf Mai Garo daga nan kuma zan dawo zai da abokan mu na gwagwarmaya zan yi gaisuwa ta musamman ga Murtala Abuja Rugasa akwai kuma Malam Ibrahim Mai Gode a garin Mai Gode ake garin Jumba dake jihar Niger ina gaisuwa ta musamman ga Imam gaisuwa ta musamman ga Alhaji Najib Safe shugaban majalisar nasiha ta jihar Kaduna godiya ta musamman ga Jinjina ga sanatan mu ta tsakiya Kaduna Central sanata Lawal Adamu Usman Mustala godiya ta musamman ga shi kanshi Honorable Suleiman Kansila Matolan Kurun Mashi ina gaisuwa ga Yusuf Albishara Karaye Alhaji Yusuf Amfani Communications ina gaisuwa ta musamman ga Dauda Manyu Kajuru akwai Adamu Jeje da kamfanin Fatejaji gaisuwa ta musamman ga Murtala Chaffin da Rais da shauran ɗan uwa da abokan arziki wanda ba za mu samu damar faɗar sa a wannan lokaci ba ina godiya da wannan dama da aka bani Allah ya maimaita mana baɗin 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 baɗaɗa Allah ya kai mu ta shekara 150 nan gaba rashe ne muku fatan alkhairi na gode Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria
hallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni Fauziya gidan mamman kituwa kuma sai ina da zama da nan ga London na yi madangi na duka barka da sallah dangin zuriyan gidan zuriyan kituwa duka ina musu barka da sallah ina gaida baba nina Amina ina gaida baba nina Lahaji ina gaida sister Talli ina gaida Ajiya Rakiya ina gaida Ajiya Mwada ina gaida kanina Halidu ina gaida Ummu Faila ina gaida Maimuna January ina gaida anti tata ina gaida Boya ina gaida babana baba Dallani ina mai barka da sallah ina gaida kuma mutane yalwa dukkan na musu barka da sallah Allah maimaita muna Allah kai mu badin badada ina gaida Alhaji Aminu mijin rakiya Ajiya Rakiya yana daga America New York ina gaida yaro na kuma Anes ina mai barka da sallah da shi da aminan shi da manani yana America New York su dukkan na musu barka da sallah da Alhaji Lawan daga America su ma ina musu barka da sallah da kai baban makiri da kanka ina maka barka da sallah Allah maimaita muna Allah kai mu badin badada ina gaida kuma family gidan iyaye na dukkan na musu barka da sallah wayna suka kuma Allah ya ji kansu ina gaida umana Amani ina gaida umana Zina ina gaida Jauhara ina gaida Sadiya ina gaida Autan Muramatu ina gaida Mansura ina gaida baba na Adiza ita ma tana da zama daga America ina gaida kanina Alhaji Ofa da matan shi da yaran shi duka ina gaishe su suna Georgia ina musu gaisuwa barka da sallah Allah kai mu badin badada ina gaida Shams Alhaji Shamsu Davidin imami sojoji ina mai barka da sallah ina gaida Shehu Iliyasu gidan Wangarawa ina mai barka da sallah Allah kai mu badin badada ina gaida Abibu Alhaji Abibu kanin Malam Iliya shi ma da matan shi da yaran shi suna America New York ina musu barka da sallah Allah kai mu sawi shekara mu ba sallah mai yawa ba mu lafiya da abin da lafiya da ci ya sha
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sallah sunana Labu Ahmadu Abdul Bukka daga America a jihar New York ina matsiya na annena ikokina yannena barkar sallah inyo de la famille Enema, Baba Hashimu, Baba Baby, Baba Hassan, Baba Danzohi, Baba Ali, Barka da Sallah a birnin Gwandi. Ina mai annena Araji Tumulu, Usman Maidanga, Sani Shaduka, Barka da Sallah a birnin Gwandi. Ina ma Aunata, Maryama Adama Garam, Hajara Engel, Hajia Maimuna a Arli, Barka da Sallah. Ina mai yata Hajia Elbaka Amaradi, Barka da Sallah. Ina mai Hajia Asma'u yata Barka da Sallah a Nyamai da Kanina Alzuma Barka da Sallah a Nyamai. Ina mai abokina Alhaji Elias Barka da Sallah a New York. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To madalla kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je mu shakata kafin mu zo mu tura da wayannan da shiga. Kuma na dauko gubar ni kawai ni dan nisa an ta jikin na yi rasta babbar maganar wane wace a mafarki na na rubu aure.
Yeah, we'll walk here. They don't come out. They're fat and they come with the emotion. sharuwa lami lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana ya kuzi saji ga ina miki gaisuwa sallah ta zuwa ga mai martaba sarkin kabin jiga Alhaji Arzika jiga da babana Galadiman jiga Alhaji Abdulmumin Isa jiga da kaninsa Alhaji Muhammad Chinduyi Askuku da yayana Alhaji Muktar da kuma Malam dake Belgium da iyalansa baki daya da yayana Haruna Idris Bibio jiga da kuma Professor Aliyu Isa Bibio ke Kano da kanina Murtala Isa Kano da kuma kanina Abdulwahab da Abdulnasir da Kutubi mazauna ta Malagana da sulkina Alhaji Muhammad Tambabudu jiga da iyalansa baki daya da mai taki na Hindatu Muhammad Tambabudu da Diana Abdulsamad da Bilal da Halifa da Hayrat da Amir da mai gidana Usman Bayo da ke zaune Lagos da Aminu Yansho Arzika jiga wato director kenan da iyalansa baki daya da chairman na majalisar mu Ahmadu Banki da kanishi Ali manager CEO Fridays Airline da sakataren majalisa Murtala mai sallah da Aminu Umar da Abban jiga da abokina Aminu Gaye jiga da Bendosi jiga da ma'aikatan BOA baki daya musamman Baba Yakubu da Grace na filin abar ya huce ne makuwa fatan alheri ne makuwa barka da sallah Allah ya maimaita muna sunana Yakubu Isa jiga mazaunin New York America assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
to ma da Allah ya mai mai ta mana Allah ya bada ladan ibada to baba kana ban labarin an ci shinkafa da dukunu da dai so zan suka kana ban labarin santi kai kuma ma dan hadama ne ce neman ka ace
kai ma ake New York abina
ace kai hadama kai fiye ka ga lemun kwalba ka ga
ai malam alhamdulillah wato wani labari ne ai ban gaba baki ba lokacin da ake budan baki a azubin nan ba na baki labarin wani lokacin da gadan nan ta Maryland ta karewa to akwai wani da ake ce mai Yarima wato Alhaji Sadiku Yarima kenan Yarima mutum ne wato mai san nishadi shi ne da yake bi shinkafan nan yana bada labari yace kaga wannan gadan nan
yawa
gadan nan saboda kurewar turawa kakuma mamaki su zo gadan nan su rataye wani abu daga sama a iska motoci da bin akan gadan nan to shi dai cikin wasu babannin mu da muke budan baki da shi suka ce a duba me a gaban sa zaka ce a bi ga cikin shekafan nan baje shi yasa shi yasa da yazo filin taron ili a da kokarin ba shi ka ba yace ba cin shekafan ba abinda zai biyo bayan da kuma abinda mutane za su dauka
a cikin ba na cin shekafan ka ba kamar ka
haba ana batu a yi shekafan sa go
a to da kuma sallah ranar sallah an ba ci shinkafa ba a cini
eh kwarai kwa amma sa hannun nan da mai ko
yawa Allah mai mai ta mana ina mana ta badin da gado na ga malama shi na daga mana hannu sabili da aka ci da su zabirki da yanzu a madadin
baba ya ko makeri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunma ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leaders Production da Sadiki ta mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ku ku lafiya